الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta fara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci Sheikhul Imam al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin matashiyar magana wanda malam yayi mata take da as-suturatu wa wujubuha mun karanta waɗansu daga cikin hadisan da malam ya shigo da su a wannan babi ko kwana a ƙarƙashin hadisi na Abdullahi dan Amr Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda ayo insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon hadisin da malam ya ce mana wa salla salatan maktubatan fa bamma yadahu na salla salatan maktubatan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah wanda take abal farbantawa akan shi tare da sahabbai wani lokaci daga cikin lokuta fadamma yadahu sai aka ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya damke hannun shi da ƙarfi falamma salla lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gama wannan sallah to sahabbai su abin ya ba su mamaki saboda wannan bakon abu ne a wajen su wanda ba su taba ganin ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi shi a cikin sallah ba to bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya sallame daga wannan sallah ya waiwayo wajen sahabbai qalu ya rasulallahi ahadatha fi salati shay'un sahabbai suka ce ya jakadan Allah shin akwai abin da ya faru ne a cikin sallah mun ga yau akwai wani sabon abu wanda ka yi shi to shin wannan sabon abu ne wanda ya zo a cikin sallah ko kuma a'a wata illa ce ta daban bala la ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ba wani sabon abu wanda ya faru a cikin sallah irin yanda take ta jiya da ta shekaran jiya da ta shekaran jiya wacce haka take yau ba wani ƙari da aka samu ce illa iyaka illa anna shaytana arada an yamurra baina yadayya sai dai cewa hakika shedan ne yazo yace zai gitta ta gabana saboda kaga ma'aiki wato shi ma'aiki alaihi salatu wassalam shedan kin ma in yazo zai huce yana kallon shi yace to na ga shedan ne yazo zai gitta ta gabana fa khanaqtuhu sai na shake shi na cikwalar shi na kama shi da kyau to lokacin da kuwa ga hannu na ya rike din nan da ƙarfi ai shaidan ne na cikwala hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi wato har sai da naji damshin harshen shi akan hannuna saboda da na shake shi da kyau harshen shi sai da ya zazzado har sai da naji lemal harshen sa akan hannuna gane da kyau wato ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi wa shedan irin wannan abun kaman a cikin hadisai guda uku hadisin Abu Huraira wanda muttafaqun alaihi da hadisin Abu Darda wanda al-Imam Muslim wato ya fitar da shi da kuma wannan hadisi wanda al-Imam Ahmad da al-Imam Daraqutni da waɗansu daga cikin malaman hadisi suka fitar a cikin littattafan su to yace shedan shine yazo huce min yace zai gitta ta gabana to shine na cikwala shi na shake shi har sai da naji damshin harshen sa akan hannuna waymullahi da Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina rantsuwa da Allah laula ma sabaqani ilayhi akhi Sulaiman ba dan abin da dan uwana annabi Suleiman alaihi salatu wassalamu ya riga ni zuwa gare shi ba na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa hatta shedanne sun zamanto masu biyayya ga shi annabi Suleiman kamar yanda ke sa shi cikin suratu Dawud da cikin suratu Saba da cikin suratu An-Naml wato Allah tabaraka wa ta'ala ya haka ya toke sar annabi Suleiman alaihi salatu wassalam to yace ba dan dan uwana annabin Allah ba annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ba dan abin da ya riga ni zuwa gare shi ba na cewa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi ya Allah ka bani mulkin da bai dace da wani ba bayana yace lartu bi ta ila sariyatin min sawaril masjid yace lalle wallahi wannan shedan din da an daure shi zuwa wata ginshiki daga cikin ginshikai na masallaci hatta yutifa bihi wildanu ahlul madina wato hadda yara na madina washe gari da safi idan ya wayi gari zo su yi ta kewaya suna wasa da shi irin yanda ake wasa da wato buri shi ma yaran madina zo su dinga wasa da shi saboda shedan dama ba wata kama mai kyau gare shi ba kamar yadda da kamar shi da gashin shi da sauransu duk abu ne wanda yake mai muni kamar yadda hadithina na Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin Bukhari da Muslim wato ya bayyana cewa wato ru'usu nakhli wannan rijiya wanda aka yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu tsahi aka saka abin da aka mai tsahi a ciki mazalla ce ka anna ru'usa nakhliha ru'usu shayati wato saboda shedan gabaki dayan shi a harsu daya yake ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace inna ifritan minal jinni tafallata alayya albarihata aw kalimatan nahwaha liyaqda alayya as-salata fa amkanani Allahu minhu fi riwayatin fadha'tuhu fa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid hatta tusbihu wa tanzuru ilayhi kullukum fa dhakartu qawla akhi Suleimana rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi faraddahu khasi'a wato hadithan Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim wato shedan din shine ifritu daga cikin shedanne akwai afarit wato akwai masu taurin kai masu tsaurin ido wanda su in ka hana su to annan suke wannan gurin abinda kace kansu yi to shi suke yi yace to ɗaya daga cikin ifrit kamar yadda qala ifritun minal jinn ko to ifritun minal jinn wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce inna ifritan minal jinn tafallata alayya albarihata wato wani mai tsaurin kai daga cikin aljannu a daren jiya yana cikin sallah ya kuci a hannuna ya shigo yake fama ya bata min sallah fa amkanani Allahu minhu sai Allah ta'ala ya bani damar kama shi fa za'attuhu na tukwala shi na kama shi da kyau sai fa aradtu ana arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid yace da na niyyar yin dako babbar igiya in daure shi in hada shi da jikin wani ginshike daga cikin ginshikai na masallaci hatta tusbihu wa tanzuru ilayhi kullukum har kuwa ya gari kowa daga cikin ku da yara da manya da maza da mata kowa ya zo ya ga shedan ki sai na yi niyyar haka to amma fa zakartu qawla akhi Suleimana sai na tuna addu'ar dan uwana annabi Suleiman da yayi a cikin alqur'ani yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi ce wannan addu'ar da yayi ce ta dalilin wannan farar da khasiyan sai manzo Allah ya sallame shi ce tafi kaskantacce mutumin banza ya shafa mai lafiya ce tafi amma da manzo Allah ya so a ce ba wai sai shi kadai ba ma zai ga shedan ki har ma cikin mutane yan gama gari sahabbai nashi da sai sun ga shedan lalle ko wanda ya ga shedan zai bada labarin shi na'am manzo Allah ya ce fa man istata'a Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al dukkan wanda ya sami iko dukkan wanda ya sami damar Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati ahadun kada a samu wani abu wanda zai shamakance tsakankanin shi da alqibla to falyaf'al ya aikata kada wani abu ya gilma tsakankanin shi da wato suturar da yake da ya kafa a gaban shi to ya aikata. Wato indai zaka iya yi hatta shedan ki indai zaka iya ganin shi to kalka bar shi ya gidda. Sai dai kuma in ya fi karfinka kuma ba yanda ka iya. To amma yana gaba kwa bane yake ganin shedan. To kamar yadda za mu ga cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato da yace ahadun za mu ga ahadun wannan nakira ce kuma annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum mun gane da kyau wannan yana daga cikin wato abubuwan da suke sanannu a wajen alqawaid alfiqhiyya wanda kiratu fi siyaqin nafi tu'dil umuma aw siyaqin nahyi kamar da al-Imam As-Sa'idi ya kawo a cikin littafin sa al-Manzuma ta alqawaid alfiqhiyya mun gane da kyau wannan shine abin da yake sanne a wajen usul idan nakira ta zo ta fi siyaqin nafi da yace Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati sai yace kuma ahadu wato ahadun din nan namiji ne ko mace ce ne babba ne ko yaro ne dabba ne ko ba dabba bane ko menene kada mutun ya bari ya girma ta gaban shi shi yasa yaro din idan ya zama to zai huce ta gabanka wato sai kai dubara ka juya shi ta bayan ka ya huce ta saboda yana daga cikin gurin da yake ya halitta mutun ya aike a sallah kamar da dama shi ma al-Imam Bukhari ya kawo shi babu ma yujuzu min al-abli fi salati mun gane da kyau yaro ne yana rarrahe in yazo zai huce ta gabanka shikenan sai kai gaba shi kuma ya gitta ta bayan ka ya huce ya huce a huce gurin in kuma kafin ka yi sujada ne ka tsanka yaro yana tunkarawa to sai ka dan rage saukin sujada ta ga saboda sai ya huce sai kuma ka yi sujada saboda kale ya gilma ta gabanka mun gane da kyau na'am wa kana yaqul ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fada a hadisi ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi manzo Allah ya ce idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas idan kowanne daya daga cikin ku yayi salla ila shay'in yasturuhu minan nas idza salla ma'ana idza arada an yusalliya idan kowanne daya daga cikin ku yana nufin zai yi sallah ila shay'in yasturuhu minan nas ya kafa wani abu wanda zai suturce shi daga gittawar mutane daga gaban shi fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi sai wani abu yayi nufin zai gilma ta gaban shi amma mutum ko ba mutum ba kamar yadda zamu ga hadisin Abdullahi dan Amr tinkiya ko akuya ko rago ko dan akuya ya zo huce ta gaban shi ko ashat saboda ashat kamar yadda malamai suke cewa ismun yaqau ala zakari wal unsa min adh-dhani wal ma'z mun gane wato suna ne wanda zai iya afkuwa akan namiji da mace na tumakai da awakai manzo Allah ya ce farada ahadun an yajtaza baina dai sai wani yayi nufin zai gitta ta gaban shi falyadfa fi nahrihi Allah ya ce to idan tunkude kirjinsa kada idan tunkude kirjinsa ba da karfi zai yi ba waliyadra mastata'a wato ya tunkude shi gurgudan yanda zai iya gurgudan ikon sa gurgudan yanda zai nuna mai cewa sallah yake kada ya gilma ta gaban shi ya bi ta bayan shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wanda wato al-Imam Ibn Uzaima ya fitar da ita falyamna'ahu marratin manzo Allah ya ce falyamna'ahu wannan abin da yazo zai gilma ta gabanka kai kokari ka hana shi gurgudan yanda ka sami iko so biyu ka hana shi so biyu idan ka mai haka ya kiya ka kara mai haka fa in aba manzo Allah ya ce to idan ya ki shi wannan wanda yazo zai gilma ta gaban naka in ya ki ya ce sai ya gilma sai ya huce falyuqatiluhu to ya dan karfafa mai abu ya dan zafafa mai hanan da ya mai na farko to nabi ya zaman to yafi wannan zafi fa inna ma huwa shaytanun saboda kadai wannan mutumin tare da shi akwai shaytani wato zamu ga wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri ne wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi Abu Salih as-Samman Zakwan as-Samman ce wata rana ra'aytu Abba Sa'id al-Khudri ya radiyallahu anhu yusalli fi yawm jumu'atin ila shay'in yasturuhu min an-nas, yace da ido na naga Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi a ranar Juma'a yana nafila ya saka wani abu a gaban shi wanda shine suturar shi. Fa arada shabun min bani abi mu'ayyid an yajtaza bayna yadayhi, sai wani matashi na kabilar banu abu mu'ayyid sai yayi nufin zai gilma ta gaban shi. Fa dafa abu sa'idin fi sadarihi, sai abu sa'idin al-khudri ya dan tunkude kirjinsa, ya dan tunkude shi da kirjinsa. فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ, wannan matashi din ya leka gaba da baya, bai gaba dai inda zai huce sai ta gaba Abu Sa'id al-Khudri. فَعَادَ لِيَجْتَازَ, sai ya dawo saboda ya gitta ta gaba Abu Sa'id al-Khudri. فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى, sai Abu Sa'id al-Khudri ya tunkude shi sama da ya tunkude shi da sama da tunkude wanda ya mai ta farko, ya dan tunkude shi da ƙarfi. Wanala min abi sa'idin, sai ran shi ya bace game da wannan tunkuda da Abu Sa'idin al-Khudri ya mishi. Fa dakhala ala Marwan fa shaka ilayhi ma ladde min abi sa'id, sai ya shiga wajen Marwan sai ya kai mai kukan abin da ya hadu da shi daga wajen Abu Sa'idin al-Khudri, yace gashi wa abin da wato Abu Sa'id ya muni, ya tunkuɗe ni da hawari na kyale shi kuma yanzu wata hangaza da ya muni, in ba dan ba ma da dan ƙarhi ƙarhi a jikina da sai na kai kas, ya sa hukumi a cikin jama'a. Wa dakhala Abu Sa'idin khalfahu ala Marwan, Abu Sa'idin al-Khudri shi ma ya tafi wajen Marwan din, ya san dama kai a karin shi zai, sai ya tafi ya shiga shi ma. Sai Marwan ya ce da shi, malaka wal ibn akhika ya Abu Sa'id, Abu Sa'id me ya shafe ka, me ya haɗa ka da dan uwanka, danka ba ma sa'an ka ba yaro har a ce ya ka dan hangaje shi, ce to ce ni da kunne na naji ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa sai ka wannan hadisi din, yace idan kowanne daya daga cikin ku yana sallah kuma tare da cewa ya kafa sutura a gaban shi, sai wani abu yazo zai girma ta gaban shi, to yayi kokari ya hana shi kada ya girma din gulgulan yanda ya sami iko. Fa in aba falyuqatil, idan ya kiya ya ce sai ya girma, to falyuqatil ya dan nuna mai karfi ya dan hangaje shi. Fa inna ma huwa shaytanun salide, kadai tare da shi akwai shaytan, shi yasa zamu ga hadisin Abdullahi dan Umar wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi, manzo Allah ya ce fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin, tare da shi akwai al-qarin, wannan aboki nashi wanda shi yake ingiza shi yake cewa je ka sai ka gilma, tare da shi akwai shaytan kenan. Na'am. Wa kana yaqul, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fada kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim hadithin Abu Juhaym, manzo sallallahu alaihi wa sallama yace law ya'lamul maru bayna yadayil musalli, da a ce mai hucewa ta gaban mai sallah, allazi yamurru bayna yadayil musalli, wanda yake hucewa ta gaban mai sallah, da a ce ya san ma za alaihi, abinda yake kan shi na balbalin bala'i da balbalin laifuffuka, ma za alaihi min al-ithm, akwai ruwaya da tabbatar da min al-ithm, to da a ce ya san abinda yake kan shi na laifi wanda yake mai girma, manzo Allah ya ce la kana an yaqifa, lalle da shi wannan mutumin ya fifita ya tsaya 40 tsawon 40, khairan lahu shine yafi alkhairi a gare shi, min an yamurra bayna yadayhi, sama da gitta ta gaban shi, wato da a ce mai girmawa ta gaban mai sallah ya san laifin da yake kan shi idan ya girma laifin da zai faru da shi, to zai gwammace a ce ya tsaya tsawon kwana 40 yana nan kikan bai huce ba ta gaban mai sallar nan, hal mai sallar ya gama sallar shi hankali kwance sannan ya girma, sama da ya huce ta gaban shi. Shi yasa Abu Nadr Salim wala Abi Umayya yake cewa ban sani ba, la adari a qala 40 yawman aw shahran aw sanatan, sai ban sani ba ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce kwana 40 ko ko kwana ko wata 40 ko shekara 40 abun nadhr wato malami ne na al-Imam Malik ɗaya ne daga cikin manyan malaman al-Imam Malik wanda al-Imam Malik yayi karatu a wajen su kuma Imam Malik yana da kai riwayat yana da kai hadisi wanda ya rawaito daga wajen shi wannan abun nadhr ce to ban sani ba shi Abu Juhaym ya ce ma'aiki ya ce kwana 40 ne ko kwana ko wata 40 ko shekara 40 kaga Allah kalli koda dai mun ce 40 ne mutun dai kalmu je kwana 40 ma ko mun ce 40 ne mutun dai ina ga ai zai iya karanta izu uku izu hudu to a ce zaka girma ka ga wani a can to dingauga da kake kai hakuri ka dauki Qur'ani ka karanta eh hale ga masallaci in ya ga masallaci sai kuma ka huce sai ka ja mai kunne ka ce daga yau karfi kare sallah a can ka ce daga yau in zaka yi sallah ka zo nan ko kuma dai kai kaza saboda ka tsaida mu uzuri amma dai ko da ma dai ka tsaida mu uzuri amma nayi abin da ni mai amfani ne eh ni ma nayi karatun Al-Qur'ani na'am sai kuma matashiyar magana ta gaba ma yaqda'u as-salata abin da yake yankewa mutun sallah ya rage mai ladan sallah wadansu daga cikin malamai suna ganin cewa ma yaqda'u as-salata wannan shine abin da yake bata sallah abin da idan ya girma wa mutun ta gaban shi to sallar shi ta bace sai ya sake wata ta bushanin sarki wa kana yaqul ma yake sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fada yana cewa yaqda'u salatar rajulin muslim yaqda'u salatar rajuli idza lam yakun bayna yadayhi ka akhiratir rahli al mar'atu al ha'id wal himaru wal kalbu al aswad bala abu dhar qultu ya rasulullah ma balu al aswad min al ahmar فقال الكلب الأسود شيطان وانا حديثنا أبو ذر ماذا قال صلى الله عليه وسلم يتي يقضوا صلاة الرجل ينا ينكي وصلى المتن إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل إذن يذمنتو أقبانش بأسامو بأسطرا وان دي كفا wanda tsawanta ya kai tamkar gulgudan karshen sirdin raƙumi na bayan sirdin raƙumi ba a samu wannan abin da yake yankewa sallar ta mutum sune waɗannan abubuwan guda uku al-mar'atul ha'id mace wanda take baliga macen da ta kai wato shekarar balaga to koda ba ta cikin jini na al'ada saboda ta kai macen da za a siffanta ta da al-ha'id mun gane da kyau ba wai ana nufin idan macen ta girma sai an tambaye ta ba kina cikin jinin al'ada ne lokacin da zai girma ko ba kya ciki yawa an faɗi siffarta saboda yana daga cikin siffar mace wanda take baliga a kowane wata za ta iya yin jini na al'ada sai dai in ya zamanto tana da ciki ko kuma wannan zamanin da shaye-shayen nan da suke lokacin za a ga mace ta yi shaye-shaye daga ƙarshe kuma jinin ya ɗauke wata biyu wata uku bai zo shi ba ba laifin tsaye ba na zaune saboda abin da ta yi na saba wa Allah tabaraka wa ta'ala to al-mar'atul ha'id mace wanda take baliga idan ta girma ta gaban mai sallah to fa sallar shi ta samu inqida'i wal himaru da kuma malan jaki jaki ƙarami ko babba ko jaka ko namiji duk wanda ya girma ta gaban mai sallah duk wato jakin da ya girma ta gaban mai sallah to ya kawo mai cikas wajen sallar shi wal kalbul aswadu da kuma kare baki bakin kare shi ma idan ya girma ta gaban mai sallah to sallar mutum za ta samu cikas to lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗi wannan hadisi kamar yadda yana cikin sahihu muslim Abu Dharr al-Ghifari Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu wajen al-mar'atul ha'id da al-himaru wannan yayi ta'ani yace mace baliga bai ce ba amma baka banda fara bai ce ba amma doguwa banda gajera da yace kuma al-himaru bai ce ba baki banda ja banda kaza banda ruwan tarwada banda ruwan toka da sauransu to amma wajen kare sai ya faɗi siffar shi yace wal kalbul aswad to Abu Dharr al-Ghifari saboda sahabbai su a kullum dan abin da zai zamanto a baya za a iya yin tambaya akai sai ba sa barin kafa ba tare da sun tambaye ma'aiki ba ce qultu ya rasulullah nace ya jakadan Allah ma balul aswadi min al-ahmar menene bambancin kare baki da kare ja ai kowanne dai sunan shi kare sannan kuma menene bambancin kare baki da kare wanda yake yalo ai shi ma dai kare yalo sunan shi kare fa qala al-kalbul aswadu shaytan dan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai bakin kare tare da shi akwai shaytani wato kare baki shaytani ne ba wai manzon Allah yana nufin cewa din kare ba idan kaga bakin kare kace wannan shaytani ne kace na ga shaytan din dona a yau eh kalkaje karka hudu wanda yace a ba za ka ga shaytan ba kace wallahi na ga shi da idona na gan shi ɗan ina inda kare suna yawo da shi shaytan kin kace kwarai kwa bakin kare ne wulik na gane to shi kuma gashi da nasi na hadisi manzon Allah yace al-kalbul aswadu shaytan to maiki alaihi salatu wassalam wato ya faɗi cikin karnuka wanda yake da kai illa wato wanda tare da shi a kowane lokaci zai iya sawa yayi banna shi tare da shi akwai shaytan shine bakin kare shi za ba za ka cika yawan ganin shi ba amma za ka yi ta ganin irin kare wanda yake ko masara masara da sauransu amma kin kare kare baki sai a gidan wato basawa sai a gidan basawa za ka ga kare kare baki da ka gan shi ga idan baki kirin gashi sufa tashi baka to amma da irin gida na Muhammadiya kan kaga bakin kare an ji ma'ana shi mun ga inda kyau to wannan hadisi malamai sun yi sabani akan shi zai idan mutun yana sallah mace ta zo ta gilma ta gaban shi ko jaki ya zo ya huce ta gaban shi ko bakin kare ya zo ya huce ta gaban shi shin sallar shi ta bace sai ya sake wata ko kuma a'a jumhurun malamai idan muka doki ashabul mazahib dinnan al-imamu abu hanifa an-nu'man ibn thabit da al-imamu malik abu abdullah imamu dar al-hijra da al-imamu shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i rahmatullahi alaihim ajma'ina wanda suna cikin jumhur suna ganin cewa dan waɗannan guda uku sun gilma ta gaban mai sallah ba sa bata mai sallah suna dai rage mai ladan sallah mun gane da kyau saboda suka ce ba abin da yake bata sallah in dai ba daga bangaren shi mai sallah din bane ya bata kayan shi mun gane amma ya qadau anan ma'ana yana yin yana kawa cikas yana sa mai ragin ladan sallah cikakke ba zai samu ba ladan sallah cikakke irin yanda wanda ya kiyaye waɗannan ba su wuce ta gaban shi ba zai samu to al-imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jamaa rahimahullahu ta'ala yace to shi game da abin da ya shafi al-kalbul aswadu idan aka ce ya girma ta gaban mutun sallar shi ta bace yace ba shi da ja akai saboda ba wani hadisi da yake da inganci wanda ya tabbatar da cewa idan kare ya gilma ta gabanka baki sallarka tana nan yace al-kalbul aswadu shaytanu yace wannan la nisa ba zan ja akai ba yace amma al-mar'atu wal-himar yace fi qalbi shay'un game da idan mace ta gilma ta gabanka kana sallah sallarka ta bace haka kuma idan jaki ya gilma ta gabanka sallarka ta bace yace gaskiya ce ni ba ni da wannan fatawa din ina ji kaman yace fatawa din nan yace ba zai ce sallah ta bace ba shi a kare kade ya tafi akai saboda yace ammal mar'atu fa li hadisi aisha yace mace saboda ga hadisin na aisha na maiki alaihi salatu wassalamu yana kiyamu lele da dare na Aisha tana barci wani lokacin za ta tashi cikin dare wata bukata ta kamo ta za ta tashi ta gilma ta gaban ma'aiki tace fa an sallu min indir jilai tace in salale in tafi in je in gama uzuri da kuma allo in dawo in kwanta tace da a ce mace tana bata sallah da ma'aiki ya ce wannan Aisha in kina barci in ina sallah in kika tashi ki dan yi jaran murya in san yanda zai yake ma kuma ki san yanda zai yake mun gane da kyau sai kuma bangaren abin da ya shafi alhimar alhimar yace shi ma akwai hadisi tamkar rana lokacin azhur cikin bukhari da muslim wanda gashi na hadisin abdullahi dan abbas a gabar turakiban wa ana alahimar atani wa ana yawma idin kadana hastul ihtilam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi yusalli lin nasi bi minan ولمسلم في روايه بعرفه ولهما الى غير جدار فمرت بين يدي بعض الصف فارسلت الاتان ترتأ ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي عبد الله بن عباس يتي وترانا نازوني ina saman jakata a wannan lokacin ina dab da shekaru na balaga wa ana yawma idin kadana hastul itlam a wannan rana na kusanci shekaru na balaga wato shekara 13 zuwa 14 sai lokacin ma'aike alaihi salatu wassalam yana yi wa mutane limanci a nan mina a hajjin sa ta ban kwana sai na je ni fa nazaltu wato na jidda fa marrutu bayna yaday ba'd as-safi sai na gilma ta shashe daga cikin sahun na akan jaka daga wancan bangaren da misali ya shigo daga nan ya huce ta nan yace sai na gilma ta shashe ta gaban sashe daga cikin sahun din naje ne fara salatul atal naje can na yada zango na sabke wa jakata kayan da yake kanta tartau bai ta je ta yi kiwo ni kuma da khaltu fi safi na dawo na shiga cikin sau bayan an gama ya ce falamin kar zalika alayya ba ai ba musan wannan aikin da nayi wanda yana daga cikin abin da shi imamu ahmad yake gani da a ce jaki yana bada sallah ba yanda za a yi a dandazo din nan na sahabbai a ce ba a samu wani bai ja kunna Abdullahi dan Abbas sai ce abin da ya bai kyauta ba mun gane na'am to wannan sai kuma wadansu daga cikin malamai irin zahiriya su kuma suna gani wannan tudurwa ne guda uku nan da aka ce suna bata wato ya kawo suna yanke a din mun gane da cewa saboda su da ma zahiriya su da abin da zahiri ya tabbatar da shi to ba a juya shi da kan zahiri a kai shi wani bangare eh tunda dai ba wani hadisi da manzo Allah ya ce yanqusu salatar rajuli da ya ce yanqusu tunda dai larabcin ne ko to me yasa bai amfani da yanqusu ba yace ya kadau kenan saboda ya kadau din ita ce ya kadau ai Ibn Hazm az-Zahiri ba dama wani lokaci yana kwaso tan zafi kuma za ka ga in ya kwaso din da aka samu yana da kai mabiya sosai cikin tafiyar wani lokacin kuma sai ya ganshi shi la yadurruhu adamul mutabi'in dan bai sabo wanda za su kwada mishi a cikin tafiya baya sa yayi kasa a guye ce ya wafaka jumhur wallahi za ka ga masala jumhur sama da mutum 50 a bangare da shi kada ya bangare da yace baya sabka ce saboda yana tare da nasu mun gane da shi yasa ake ce musu zahiriya na'am sai wato wannan mas'ala ta abin da ya shafi mai kawo salata gaskiya bangaren jumhur da mas'ala da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fi karfi sama da bangaren zahiriya din wato idan wato jaki ya huce ta gaban mutum ko mace ta huce ta gaban mutum to wannan ya rage mai ladan sallah amma dai sallar shi ta bace saboda waɗannan hadisan guda aka idan kuka koma littafin tafsirul alaf wato sharhi na umdatul akam na ali bassa haka in ko koma littafin ihkamul ahkam a shi ma sharhi na umdatul akam na ibnu daqiqil eid za ga anan sun dan yi bayani akai haka kuma al imamu ibnu hajar cikin fatul bari yayi bayani akai saboda yawanci ra'ayin jumhur damu ga yawanci an fi samun malamai wanda suka tafi akai duba da cewa su waɗannan guda biyin wa khasatan mamace tana cuɗanya da mutane a lokacin aka ce tana bata sallar mutum idan ta wuce ta gaban shi akan kuskure da sauransu zai iya yiwa zama to abin ya fa tsanani ciki kuma Allah ta'ala ya ce wa maja'ala alaikum fid-dini min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra inna ad-dina yusrun wa lam yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu da sauran nassosi na shari'a wanda suke nuni akan cewa idza daqa al-amru ittasa'a wato dan abin da ya zamanto akwai kunci cikin sa ba zai yi a iya rabuwa da shi ba sai ga kuma shari'a ta fadada shi ta bada damar cewa ayi ta'amuli da shi mun ga da cewa amma ba kamar irin da waɗansu ya gane riba ba da sauransu
riba bindi yanda za a yi ba yanda za a ce dan mutane da yawa suna yin ta a ce kuma ya halatta a yi ta.
As-salatu tijaha al-qabri, sai kuma yin sallah a jefan kabari, mutum ya yi sallah ya saka kabari a gaban shi. Wannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hani game da yin sallah mutum ya yi sallah a kusan kabari, ya sa kabari a gaban shi, ya mai da kabari a gaban shi, shi a baya kabari a gabacin shi ya yi sallah. Wannan bai dace ba. Wa kana yanha anis salati tijaha al-qabri, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin hani dangane da yin sallah a jefan kabari, a fuskantar kabari, ya zamanto mutum yana fuskantar kabari, a bayan kabari, kabari a gabansa. Fa yaqul, ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana faɗa yana cewa la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alaiha. Wato yanda yake a cikin Sahihu Muslim da Sunan Abi Dawud da Jami'u Tirmidhi, da yawanci dai daga cikin nusakh din da suka rawaito wannan hadisi a shi anan Mal Albani ya yi taqdim da ta'khir, la tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilaiha, shine yanda yake a can, la tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilaiha, hadithan Abu Umar Sadin al-Ghanawi, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tusallu ila al-qubur, kada ku kuskura ku yi sallah ku sa kabari a gaban ku, ya zamanto kun yi sallah a bayan kabari. Wala tajlisu alaiha, sannan kuma kada ku zauna a kan kabari, wato ba a zama a kan kabari kamar yadda kuma ba a yin sallah a sa kabari gaba. Sai dai kuma in misali ya za a, wato wanda a yi mutu ne aka je aka binne shi ba a mai sallah ba, gane da kyau, wannan za a je kabarinsa a yi kabarbari guda hudu kamar yadda ya tabbata a cikin hadithin Abdullahi dan Abbas, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, da hadithin Abdullahi dan Abbas da na Abu Huraira, wanda dukkaninsu suna cikin sahihaini. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu, akwai wani daga cikin sahabban shi wanda ba shi da wato kima sosai, wanda galabaitacce ne, ba a ganin mutum ne wanda yake mai daraja sosai kamar yadda ake ganin sauran mutane, saboda yana sharar masallacin ma'aiki. To ya rasu, da ya rasu sai aka je aka yi mai sutura, ma'aiki bai sani ba. Sai daga baya manzo Allah yake tambaya akan ya ni na ga kwana biyu na baya zawa sharar, aka ce ai ya rasu. Da Allah ya ce afala kuntum azantumuni bi, me ya hana ku sanar da ni da rasuwar shi in je a yi mai sallah a je a binne shi da ni? To fa haka rushe ana wasu ga ci haba ya rasulullahi, wannan ne kuma dan ya rasu sai an faɗa muku? To sai ya ce dulluni ala qabri aw qala qabriha qabriha, mun ga da kyau, sai ya ce a nuna mun kabarin shi, a kai shi fa salla alaiha, sai yi wa sallah, sai yi wa gawa, sai yi wa gawa tashi sallah. To bayan ya gama yi mata sallah kamar yadda hadithin Abu Hurairah da yana cikin Sahih Muslim, sai manzo Allah ya ce inna hadhihi al-qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allaha yunawwiruha lahum bi salati alayhi. Wato waɗannan kaburburran duka da ke waye da shi, duka cike suke da duhu ga masu su, Allah ta'ala ya saka musu haske saboda wannan addu'a da ke musu. Mun gane da kyau. To wannan hadithi ya nuna cewa idan aka binne mutum ba a mai sallah ba, kamar yadda shi ne ra'ayi na jumhur, to babu laifi a tafi a yi mai sallah a kusan kabarin shi, irin yadda a saka kabarin shi a gaba, irin yadda dai in za a yi wa mutum sallar gawa, to babu laifi a yi mai wannan, saboda larurar ba a mai sallah ba. Amma idan an mai sallah, to ni kai shi ba za mu je ba, mutum ɗaya, mutum biyu, mutum uku, ko mu ɗan yi gurfu mu je mu mishi sallah, sai in ya zamanto akwai wani dalili. Sai ya zamanto akwai wani dalili, ba a sakar kafar a buɗe ta cewa kowa idan ya rasu cikin ‘yan uwan musulmai dan ba mu samu ba yi mishi sallah kuma za mu je makabarta mu mai sallah. Sai ya zamanto akwai wata miza ta shi wannan mutumin da ya faɗi ya rasu. Misalin wani ne wanda musulunci ya fa’idantu da shi, yana moruwa da shi, Allah ta’ala ya amshi ransa, kuma ka yi tattaki misali ko daga Katsina ko daga Kano ko daga
kokanni ko daga zandar saboda ka zo ka samu sallar gawa tashi kai ka zo aka ce yanzu aka tafi makwante binne shi wancan shi ma ya zo kuma mota guda kuka yi kuka zo saboda ku samu ladan yi mai sallah kamar yadda malamai suka ce indai mutum ne wanda yake ma'abucin daraja da kima yayi wa musulunci hidima a rayuwarsa kuma ya bar abubuwa da dama wanda sadaqatul yana daga cikin sadaqatul jariya mun gane da kyau yawa to babu da shi aje abai wannan shine ra'ayin wadansu daga cikin malamai amma su malikiya suna ganin cewa kawai sai wanda ya mutu ba a mai sallah ba shine ake zuwa a mai saboda wannan ya tabbata amma aje ni kai ko shi mu je mu yi wanda suka ce bai dace ba saboda wannan hanin na wannan hadisin na na Abu Mursal da Zanabi wanda yana cikin sahihul Muslim shi ma hadisi ne ingantacce kuma kamar yadda zamu ga cewa Albani idan ya kawo maka hadisi anan kadan ne kamar yadda yace ba hadisin da zaka gani anan wanda aka yi ijma'i akan raunin sa
na'am
eh barantana kuma wanda yake cikin sahihul Muslim yayi nuni akan wato wannan hadisin yayi nuni akan illar hatsarin yin sallah a cikin makabarta kenan da kuma hatsarin zama a kan kabari wanda ma'aiki a cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihul Muslim zalla ce la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatakhlusa fatuhrika thiyabahu fatakhlusa ila jirdihi khairul lahu min an yajlisa ala kabari zalla ce wallahi dayan ku ya zauna akan garwashi ya huda mai tufafin shi ya shiga jikin fatan shi ya kona shi to wallahi yafi alkhairi a gare shi sama da ya zauna akan kabari saboda zama akan kabari laifi ne mai girma kamar yadda sallah mutun ya sa kabari a gaban shi laifi ne mai girma ba a zama akan kabari kuma ba a yin sallah ila alkabari sai in ya zamanto da larura kamar yadda muka fada na'am an-niyyatu sai kuma mas'ala ta gaba ita ce niyya lokacin da bawan Allah musulmi zai shiga sallah akwai buƙatar ya zamanto yayi niyya zamu ga cewa tun daga baya tun daga istiqbalul ka'aba har yanzu nan zamu ga abubuwan da ake sallah ne akan su da sauransu to amma har yanzu bai shiga ba cikin samimul mawdu din iya dai daga istiqbalul ka'aba a dan muka iya ko to yanzu kuma zai yi maka niyya zai yi maka magana akan niyya niyya lokacin da ake yin niyya da kuma inda ake yin niyya niyya kamar yadda yake sananne shine ana yin ta ne a cikin zuci kamar yadda gashi nan ya faɗa anan ce wan niyyatu hiya al-qasdu فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرها ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول التكبير غاني دكيو وتونية شيني ميسلا يحلرتو أذوتي يسا lokacin da zai yi sallah ya halarto da zatin sallar da zai da abin da yake wajaba akan shi ne ya bujiro da shi na sifar ita wannan sallah idan ruba'iyya ce idan az-zuhur ce misali ya ce az-zuhur idan tafarilla ce ya kudirce a zuciyar shi tafarilla ba ta nafila ba idan nafila ne ya kudirce a zuciyar shi nafila ba farilla ba sannan kuma wannan nufin nashi ya zamanto yana hada da kabbara mun gane saboda wani lokaci niyya tun daga gida mutum lokacin da zai alwala ma ai ya san sallar da zai tun daga wannan lokacin za ka ga mutum yayi ta ya kula aniyar yin sallah din to in yazo ita niyya ba a furta ta a baka mun gane da kyau an-niyyatu mahalluha al-qalbu wato inda ake yin niyya ita ce zuci ba a furci da ita a baka wattalafuzu biha bid'atu wato furta ta da baka mutum ya ce nayi niyyar sallah kaza mun gane da kyau wannan abu ne wanda yake sabo babu shi a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam bai taba furta niyya ba da baka kamar yadda kuma ba a samu daga wajen sahabbai ba sun furta niyya da bakansu kuma dama za mu ga cewa niyya mahalluha ala qalbi kamar da wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ta'ala ya ji kansa da rahama da da yawa daga cikin malamai sun yi magana akan cewa niyya a zuci ake yin ta ya inda malamai ma suka yi sabani akan shine mutumin da ya zamanto Allah ta'ala ya jarrabe shi da wasiwasi na sheda irin mutumin da da kowane lokaci zai shiga sallah din sheda ya ce mai bai shiga ba shi wannan malamai suka ce waɗansu daga cikin irin su Abubakar ne al-Katsnawi cikin littafinsa Ashalul Madarik ya kawo yake cewa irin wanda ya zama yana da kai irin yawan wasiwasi na sheda wani lokacin zai alwala ma sheda ya zo ya ce mai alwala ta shi bata cika ba ya zo ya ƙara wata wani lokacin zai je sai ya shiga sallah ya yi kabbara sheda ya ce ai ka manta baka yi niyya ba wani lokacin sai ya yi ruku'u ma sheda ya ce mai ai takbiratul ihrami da ka zo baka yi ta ba ka manta baka yi ta ba malamai suka ce babu laifi idan ya zo shi ya furta ta a baka saboda ya tabbatar da cewa ya yi kayan shi ba shi da shakka a kai mun gane saboda larurar da yake fama da ita to amma in dai ba irin wannan ba shi ma kuma damar da aka ba shi ne kuma ya ci gaba da addu'a Allah ya yi mishi damuwar da yake fama da ita saboda wani lokacin za a ga mutum ya zo shi kuna sallah da shi kai tsaye ya fita daga masallaci shedan ya zo mai ya ce mishi ai alwalalka ai da mata wurwure ka zo ka masallaci baka zo ma masallaci da ita wurin tana laka bani sallah da ita kaga mutum ya fita can an jima kaga ya dawo an yi raka'a biyu ko uku da sabuwar alwala kuma ana cikin yi halu ga wani lokacin ya fita na har ya rasa sallah akwai wani abokin mu wanda shekara ɗaya muka shiga jami'a da shi yana alwala zaka gama zaka shiga ban daki ka fito ka je masallaci wani lokacin ma a hanyar masallaci shi yana dawowa kai kana zuwa za ka wallahi ana samun irin waɗannan wanda za ka ga istinkahu shakku kasiran kasiran ya tarihi to irin wannan wanda ba yanda zai yi to lokacin da ya zo ya ta'arudun niyyar ko bayan ya yi niyya a zuciyar shi ta sallah a zuciyar shi dan ya ce mishi to ai ka manta al'asar ka ce ba a zuciyar ka kai to babu laifi ya furta ta a baka dan ya tabbatar da cewa lalle azuhur din ya fada saboda larurar da yake fama da ita amma dai mai lafiya wanda shi baya cikin wannan sunfi din to ba zai ba niyya zai yi ta ne a suci ba zai fade ta a baka ba wannan shine abin da yake sananne wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqul jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa maiki sallallahu alaihi wa sallama yace innamal a'malu sanide kadai ingancin ayyuka suna tabbata ne binniyati idan an yi su tare da niyyoyi ma'ana innama sihhatul a'mali ka'inatun binniyat wato sanide kadai ingancin ayyuka suna kasancewa ne lokacin da aka yi su tare da niyya wato dukkan aikin da aka yi shi ba niyya wannan aikin ba zai samu damar samun lada ba mai shi ba zai samu damar ba zai samu lada a wajen Allah subhanahu wataala ba shi yasa zamu ga hatta abin da ya shafi bangaren al-infaqu ciyarwa hatta mutum ya ciyar da iyalansa wannan in yayi niyyar neman lada a wajen Allah to za a rubuta mai lada wanda shi kuma ya yi ne saboda yana tunanin cewa iya kawai abin da yake kai shi ya zama al'ada ne shi zai kama matarsa kaga ba zai samu ladan wanda shi ya budurce a zuciyarsa ba mun gane da kyau to waɗansu daga cikin malamai su kuma suna kaddara innama kamalul a'mal aiki ya samu kamala 100% yayi shine lokacin da aka yi shi da niyya amma aikin da ba a yi shi da niyya ba ko da yayi to amma dai kamala shi bata kai ba kamalar aikin da aka yi sa da niyya to amma gaskiya wanda suka tafi akan cewa za a kaddara siha yafi karfi sama da kaddara kamala mun gane da kyau saboda inda za a ce ba za a yi dan aikin da ba sai da niyya aka yi shi ba yayi amma dai bai samu kamalar wance ba sai ya zama to niyya ba rukuni ba ce kenan ta zama to ko sunna ko mustahabi wanda shi kuma ana magana akan niyya wajibi ce a bangaren alwala niyya wajibi ce kamar yadda shi ne sanin da a bangaren a malaman nan na mazhaba guda uku abu a imamu Abu Hanifa shi ne yake ganin niyya ba sharadi ba ce ba wajibi ba ce cikin alwala mun gane wa inna ma likulli imrin ma nawa ma'aiki alaihi salatu wassalam yace sani dai kadai yana tabbata ga kowanne mutum sakamakon abin da ya niyya wa inna ma yathbutu li kulli imri'in ma nawa sani dai kadai yana tabbata ne ga kowanne mutum ladan abin da ya niyya ba ladan abin da so ban shi niyya ba la Allah da mu yi aiki iri daya da ni da kai amma ya zamanto kai ka samu lada mai yawa ni na samu lada dan kada saboda niyya ta ta saka ta sha bambam ni na yi niyyar dan mutane su gani kai kuma ka yi niyyar dan Allah tabaraka wa ta'ala ya gani ya ba mun gane ka ga yanzu anan lakama nawa walima nawaitu niyyar da kai zaka samu ladan ta kuma ni ma niyyar da nai ya wannan shi zan samu shi yasa karshen hadisin ya fassala mana abun waɗanda suka yi hijira daga Makka suka tafi Madina wanda dukkaninsu dai al'amarin ɗaya ne tafiya ce daga Makka zuwa Madina amma manzo Allah sai ya kasata yace ubun ka fa ban kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli wa man kana hijratu li dunya yusibu wa umratin yatazawwaja fa hijratu ila ma hajara ilayhi mun gane da kyau to haka duk wata ibada take niyya da ita ce ake yin tamyizul ibadat ba'dihha min ba'd tantancewa ibada yar uwata da yar uwata lokacin da kazo zaka yi sallan azhur da al'asar dukkanin su rak'o'i guda hudu ne ake yi kowace abinda zai bambanta maka azhur da al'asar ita ce niyya wannan kenan farilla da farilla kenan lokacin da kazo ka zaka yi raka'atul fajri da lokacin da mutum zai yi sallar asubahi wannan raka'atul fajri mustahabbi ce salatu subhi farilla ce niyya za ta bambanta lokacin da mutum yazo zai yi wanka na farilla da lokacin da yazo zai yi wanka na sanyi ne ta sanyi a jikin sa iya niyya ce za ta bambanta bambanci tsakankanin wanka na yankewar jini na al'ada da na yankewar jini na biki da na janaba ga ya mace iya niyyar wannan shine bambanci mun gane da kyau shi yasa ita niyya wato sai da ita komai zai tafi kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu din ya faɗa wannan hadisi na Umar bin Khattab wanda yana cikin Bukhari da Muslim to ina ga anan ya kamata a ce mun kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kabbara sai kuma mu ci gaba abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk